A jiya Juma'a ne shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya baiwa ministan tattalin arzikin ƙasar Kenya Ufori Atta umarnin fara tattaunawa da asusun ba da lamunin ƙasa da ƙasa ta IMF domin ceto ƙasar daga matsalar raunin tattalin arziki da take fuskanta. Ƙasar da ta dau matakin inganta dokar karban harajin waya ta e-levy domin samar da isasshen kudaden shiga, abinda gwamnati ke ganin zai sanya ƙasar dogaro da kai maimakon tuntubar ƙasashen waje domin neman tallafi, amma yunkurin nata bai haifar da ɗa mai ido ba. Kashi 10 cikin 100 kudaden da aka sa ran za a samu sakamakon karban harajin waya din nan ya shigo, a don haka IMF ita ce mafita, in ji Gabe Ocharda, kun daya daga cikin jigadikan jam'iyyar MPP mai mulki. Bayan fitar da sanarwar babban jam'iyyar adawa ta kasar, wato NDC, ta ce tuntubar asusun ba da lamunin na tabbatarwa ba da wata shakka ba cewa gwamnatin jam'iyyar NPP ta nuna gaza iya aiki, in ji Honorable Abba Fuseni, wakilin jam'iyyar a majalisar dattawan kasar.
Said that you had all the economic management to take the country forward, and today we are back. So the fact that we are back to the IMF speaks volumes of the catastrophic mismanagement of the economy.
To sai dai da yake bada nasa martani Honorable Alexander Afenyomaken, wakilin jam'iyyar MPP mai mulki a majalisar dattawan kasar, ya ce gwamnati ta tunkari IMF ne sakamakon matsalolin da suka shafi duniya ciki har da corona tare da mamayar da Russia ke yi a Ukraine.
Mr. Speaker, when they went down, there was no international crisis. You went to IMF.
Dr. Najib Ibn Hassan, masani a fannin tattalin arziki, ya yi mini sharhi bisa matakin da gwamnatin Ghana ta dauka, inda yake cewa
na za shaka ya faru da jimawa don saboda an karu tafiyan kasan da yanda batun tafiyar da gudanar da tattalin arzikin kasan akwai damuwa. To amma shi na so da gwamnati ya hakuri ya rage shi wannan haraji 1.5 yanzu shi kasa yanda mutum zai biya bai san ya biya ba, da ya zai tara kudi mai dumbin yawan da zai mamaki ba zai yi IMF, amma suka kiya suka bashi 1.5%. To saboda shi zuwa IMF ya zama dole ne, amma akwai alheri akwai shari. Alheri ne shine za a samu amfani, za su samu kudi yanzu su biya workers su wasu harkoki kadan, amma ba zai taimaka na gina kasa ba. To amma sharin da ke ciki shine in ba ka ba ya zo conditions da kamar kowane dan kasa zai samu damuwa. Mu citizens, mu yan kasa, mu za mu yi wahala. Yanzu in IMF sun ce kamar a rage dokan ma'aikata for the next 5 years, ka ga ya kawo magana ni takura. To amma good news ma sun ce kamar ministers na rage ministers in kasa, a rage wasu kashe-kashen kudi, wannan is good for the country, amma wurin batun aiki ma'aikata a rage ma'aikata to zai kawo damuwa sosai.
A baya-bayan nan kuwa sai da ministan tattalin arzikin kasar ya jaddada cewa Ghana na da abin da ake bukata wajen karfafa tattalin arziki, a don haka ba za ta tunkari asusun ba da lamunin kasa da kasa ta IMF ba.
We are not going to the IMF.
Kasar na daga cikin jerin kasashen da ke fama da matsalan tattalin arziki sakamakon COVID-19 tare da mamayar da Russia ke ci gaba da yi a Ukraine. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.